Dandalin da ake kira Plaza de Martir ɗaliban jami'ar Ablumumu ne da na sauran makarantun birnin Yamai suka hallara a wannan rana ta 9 ga watan Fabrairu a matsayin haduwar tunawa da wasu ɗalibai uku da suka kwanta dama sakamakon arangamar da suka yi da jami'an tsaron jandarma a yayin zanga-zangar Juma'a 9 ga watan Fabrairu 1990. Ga mataimakin magatakardar kungiyar Enun ta ɗaliban jami'ar Yamai Alha Kaina.
A wannan rana ta Juma'a a 1909 wanda wannan abokan namu suka hito suna jerin gwanau wanda aka samu aka tura waɗansu mutane domin su je su hallakar da ɗaliban jami'ar Abdul Mumini shine abokanmu guda uku suka rasa rayukansu Isaka Kaine Aliyu na Abdul Mamman Sagir.
Shekaru 28 bayan wannan kisa har yanzu raɗaɗin wannan rashi na ci gaba da haddasa juyayi a zuciyar ɗalibai, inji Abdul Shehu Musa, ɗalibi a jami'ar Ablumuni Jofo ta Yamai.
Da dama cikin rukunin ba a yi su ba, mai abin istuwa da in ka ji tarihin yadda abin ya faru, kana tunawa ne kana ganin abin kamar yanzu ne aka yi da kai saboda abin babu daɗi. Ya kamata a yi a gwamnatin Nijar a tarabaira da hannunin juju su samu su hito mana haƙinmu su kama wanda sun kai wannan kashi. Yanda an kashe abokan nan namu a wannan lokaci dai, amma matsaloli ne akwai lokacin nan a Shamiya. Matsaloli kamar kun ka doka wurin kwana wurin cin abinci su kuta an ka yanke musu an ka ce sai sun sai an ga babu bis mutane da cinai suke tsayi a ta kilo 4-5 da cinai don su kai wurin karatu alwawu su lokacin nan ba su same su ba shine kuka ce ya kamata gwamnati ya kula.
Dukkan gwamnatocin da suka gabata kawo wacce ke ci a halin yanzu sun fuskanci matsin lamba daga kungiyar ɗalibai ta ƙasa wato ESN dangane an gudanar da binciken gano gaskiyar lamari ta yadda za a hukunta masu hannu a wannan kisa. Sai dai har yanzu shiru dalili kenan da shugabannin ɗalibai suka fara hangen ta inda za su bullowa wannan batu.
Wannan zama wanda aka yi na ƙasa wanda ake ce conference national taro na ƙasa wanda aka tantamna bai samu yan magance wannan matsala ba, to shine muka ce wannan mutane wanda suka yi jagorancin ɗaliban jami'ar Abdul Mumini da wanda suka yi jagorancin kwamitin zartarwa na ƙasa a wannan lokaci ya kamata su kama mu domin mu samu labari isasshe kwakwara wanda zai sa ya mumu mu samu mu tattala duk waɗansu takardu wanda ya kamata mu tattala mu kai su gaban kotu kuma mu ci gaba da gwagwarmaya.
Kamar yadda abin yake a al'ada, makarantu sun kasance a rufe a tsawon wani yau 9 ga watan Fabrairu a faɗin ƙasa yayin da za a ci gaba da zaman addu'o'in mako guda domin waɗannan mamata kafin rana ta yau a kai ziyara wa makwantansu da ke makabartar Yantala ta birnin Yamai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.